أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يو لتنين شاء أكو دواتن ذو القعدة شكرة دبو دليه دا أربعين دا أكو هجرية وانده دا چه دا شاء أكو دواتن shidda shekara ta 2022 miladiya zan mu fara karatun duk da abin da muka yi alƙawari shine duka darussukan mu ran juma'a ne zan mu yi su a cikin darussukan mu an mun kare darasin sahih al-bukhari da sunan abi daud da sunan darimi zan mu ba muƙama dan lokacin da zan mu dauka dan ita ba jiyawa dama ake bukata ba abinda muke bukata dan abinda zan mu dauka kin kun mun gama sai mu yi to amma yau kawu muqaddima ce zan mu yi ta kuma yau kan manta ba ranar darasin bane a tsarin mu na bakan su kawai juma'a ce ranar darasin mu bayan la'asar in an cika alƙawari duk juma'a mu yi la'asar anan dan lokutan su ba mu damar yin wannan abubuwan da na zanu kenan sai zamana mun samu damar yin abubuwan yadda muka tsara su kada ya zamana foran da gun mai bata mun abinda muka tsara ki na yau kawai ramuwa ce ga darasin da ba mu yi ba ran juma'a kenan daga wannan rana kuma tsarin mu zai koma kawai juma'a kin har zuwa lokacin da muka dakata to a na yau muke ribatar tunda litahibi ne muke ribatar wannan mu darasin mu na farko na muqama shine tarjuma ta al-Imam al-Hariri ma'abucin muqama da ma kuma wanda biyo bayan wanda ke gaba da shi al-Imam Badi'u Zaman al-Hamzani wanda shi yayi muqama al-Imam al-Hariri shi ma bi bayan shi kamar yadda ya nuni a cikin muqaddima yadda zan mu gani idan saboda yana daga cikin tsari wanda ya kamata a lokacin da muka karatu wajen malamai babu ruwan su da ba mu tarihin malaman shi mai littafin kawai ma kike kamara littafin ka ba ruwan su da wannan amma kuma yana da kyau a san tarihin mai littafin da kuma shi wanda ya kasance magabacin mai littafin shine Badi'u Zaman al-Hamzani wanda shi yayi bayani akan shi wanda da izinin Allah zan mu gani kuma kafin mu fara dan bayanin da zan yi akan wannan littattafai masu albarka mu sani cewa irin wannan littattafai kada mu sa a cewa kamar su karatun fiqhu karatun hadisi karatun tafsiri da sauransu su kadai ne karatu tuka wannan zai ba da damar amsar wani cikin rannan cikin dalibai ya tambaye ni mahallaminu yace yanzu abinda shi yake gani littafin tafsiri su mawadi su tafsiri su hadisi da sauransu da su fiqhu duka ya ga amfanin su wannan bai shakku to amma yace kamar su adab wanda waƙe-waƙe ne da ambatan batsa da wannan bai ga mene ne amfanin su me amfanin su Allah yake so yi to amsa anan shine ire-iren wannan littattafai muna karanta su a wajen malamai a karatun halka wanda su ne ma suke nuna cewa mutun yayi karatu wajen malamai su ne karatu na tabbas su ne karatu na hakika ana yin su kamar yadda ake tsara waje yana shan ban tsakanin wajen malami da wajen wani malami wannan asa kamar yanzu misali su abun nan al-Burda su Ishiriniya su Hamziya su Maqsura ta Ibn Durayd su Daliya su Dan Nasir da sauransu dukkan su da su da akai ga su muqama dukkan su wannan mutun yana yin sai kasa kahin ya kai zuwa ga muqama sannan kuma sai su sha ara'ul jahiliya dukkan su menene amfanin su tabbatar ma mutun da yaran shi cikin lugha da sanin larabcin da zai taimaka maka wajen karanta Qur'ani da wajen karantar su sauran littattafan wa'annan wanda zaka karanta masu amfanin su fiqhun su hadisin in kai su zasu taimaka wancan zasu taimaka maka fahimtar wa'annan kin kuma larabci yana da asrar kin shi yanzu tsakanin ku da Allah wanda ya zo ya koyi Hausa ya shigo kawai cikin ta bai iya ta ba wasu kalmomin da zaurance na magana aka yi su yana iya gane su to bai yiwa ka gane su har abada to haka nan larabci wanda kai shige kai ba wanda shige ba wanda ma ciki yake wasu asrar amfanin wasu kalmomi da ake da su cikin larabci wanda in mutum ba karanta wannan littattafan yi ba wallahi har abada bai fahimta su za a zo a cikin hadisin ko cikin aya a faɗi wata kalma a faɗi wani abu wanda abinda ake nihi daban shi kuma abinda yake nihi daban kuma irin wannan kurakure ne wanda in mutum ba wajen malamai yake karatun ba wallahi tallahi har abada bai gane cewa kuskure ne yake bai gane cewa kuskure ne yake larabcin to yana da wasu asrar kin shi wanda idan mutum bai karance su ba wajen malamai wallahi zai ta zama cikin kurakure yana tayi wanda suka yi karatu na kirki na hakika gaban malamai wallahi daga ji suna ji sun san cewa wani shirme ne yake amma shi kuma bai sani ba har abada kuma bai sani wallahi tallahi har abada bai sani cewa busa kurakure ne yake dan saboda ga abinda malamai suka dora suka tahi akai amma shi kuma bai sani ba amfanin da wannan littattafan suke yi yadda mukama kaga abubuwa duk wanda ya karanci mukama zai tabbatar da wannan duk lokacin inda kai su wannan littattafan babu wani littafin da zai baka wahala duk inda kaje zaka yi nazari zaka yi bincike zaka yi abun nan zaka huto da natija kyakkyawa ka huto da kyakkyawan fahimta amma wanda bai san asrar na luga ba bai san karatun a wajen malamai ba to wallahi tallahi kowa ya je binciken zai binciko abinda kuskure ne huto ba jama'a shi ai ta rikice akan abun shi kuma asalin matsala daga gare shi take misali kamar yanzu a cikin wannan shu'ara'ul jahiliyya kada abika min ummul huwaris qablaha wa jaratiha ummu rabab bima asali kada abika gashi na alqur'ani kada abi wannan waga aya kada abi ali abinda muke so dai adda'ab kin adda'ab kamar dabi'a kamar halinka kenan kaga asalin kalmar zaka san cewa qur'ani ba shi ya fara amfanin luga ba yanzu inda qur'ani ce ka dabi'ati ali fir'auna yanzu larabcin yayi dadi bai dadi ba sai zabi kalma mai karfi wanda larabawan jahiliya suna amfani da ita to a takaice wannan sune amfanin wannan littattafan kuma abinda muke nihi da karatun mukaman nan na san wasu wannan littattafan da na zano ba su yi sa ba wajen malamin zan mujarraba ne ba haka zan bar ta tahi ba bai wuce mu dau safa 1 ko safa 2 kuma ba haka zan bar su su tahi ba muna zuwa a tsarin bakan su ne zan mi yi a tsarin bakan su tunda da kai dan lokaci kuma a tsarin bakan su kin ma muka je dan abin da muka samu jarrabawa zan yi zama zan mi bincike na hakika in naga ana fahimta an tahi mu ci gaba da ita bakan su na ga ma mu dora inda muka tsaya amma in aka zo na bincika karshe na saboda wannan ba karatun wasa bane bana asara bun aban za ta kai a haka nan in muka ga naga bai tahiya abadin yaso kuma sai mu canza rawa mu koma mu ga na kasa kasan wanda su za a tahi da su su alburda su da makamantan su wanda su da su 20 ne da makamantan su wanda su kuma za su maka matattakara zuwa ga wannan malaman mu Allah musu rahama in ka je da sa ba irin zamani bane na yanzu wanda duk wanda ya taho da littafin shi wajen malami kawai sawa yake sai sun tambaye ka kai kaza kai kaza kai kaza in ka ce irin da an so ka sa koda ba ko ne a asalin ni dalilin sani na garin da magaran shine dalilin mukama da shu'ara shu'ara'ul jahiliya ma kai masala dan mukama malamin mu in ka fara ta inda ka fara yadda ka san har da qur'ani haka yake mata inda ka fara kana fara karanta zai fara jawo maka sai ka ji inda zai zaka tsaya ka tsaida maka nan kuma ko mai fassara maka bai bukata ka ja mishi baki haka nan su shu'ara'ul jahiliya an ka kama sai ya kai maka bakin inda zaka tsaya ya komo kuma ya fassara maka sai ka kare to yanzu wannan idan mutun ya musu irin wannan karanta ya fahimce su taya za a yi musu wani abu na lugan larabci ya bashi wahala duk abin da yasa gaba zai fahimce shi wa takaici abinda zan mi yau shine bayani na tarihi na al-Imam al-Hariri Allah mashi rahama al-Imam al-Hariri shine Abu Muhammad al-Qasim bin Ali ibn Muhammad Usman al-Hariri al-Basri na garin Basra ne al-Harami yana daga cikin manyan malaman adab na Basra al-Khusus ko malaman adab na Larabci na duniya gabaki daya a tarihi wanda tarihi bai zai manta da su Hariri ba an aihe shi Allah mashi rahama a shekara kusan Madina ta Basra cikin wani ƙauye na Basra a shekara ta 446 yayin da ya zama sarmayi ya he bar garin Basra ya tafi zuwa ga mahalla ta Bani Haram kabila ce ta Larabawan da suke zama a Basra ya samu adabu a wajen su ya hadu da Malam Ali ibn Fadhal al-Mushaji'i sai ya karanta Larabci a wajen shi ya karanta fiqhu akan Abu Ishaq al-Shirazi wanda yake babban malami sananne kamar yadda ya karanci hadisi a wajen malamai da dama wanda ba kadan ba daga cikin malaman hadisi Hariri Allah mashi rahama ya kasance ma'abucin wadata ne yana da wadata zuwa ga ilimin da Allah ya bashi mai yalwa wanda wannan ya bashi damar wasa'awa cikin karantar Larabci ya kasance garin Mushan shine garin da ya kasance garin da aka aihe shi garin da ke cike da dabinai ya kasance a garin Basra guri ne wanda malamai suke tazawwa gare shi neman ilimi da malaman adab da daliban ilimi suna karanta suna neman fa'ida ta ilimi a wajen Hariri Hariri Allah mashi rahama ya kasance ya wuce hankali mufridan fi zakka fahimtar shi da kwakwalwar shi ta wuce misali ta wuce kwatantawa aya ne a wajen sur'a da sur'atul badiha kakkyawar barabuwa barabuwa zan mu ganta cikin littafin shi al-Badiha gayatun fil fitna wal faham karshe ne wajen fahimta da nura ya kasance a wajen ilimi bayyana kama bayyana kwatankwaci har sai da aka ayyana shi a zamanin shi shine mai kula da diwani na waƙe-waƙen larabci a gurin sahibul khabar aiki ne wanda a wancan lokacin mai ilimi yake fuskanta shi na takeice wannan shine al-Imam al-Hariri sai muqama shi al-muqamatu min funun al-kitab al-arabiyya ibtakaraha badi'u zaman al-hamzani muqama an aka ce muqama nau'i ne na rubutun larabci wanda ya fara yin shine badi'u zaman al-hamzani Allah mashi rahama nau'i ne wanda ya hada kissoshi takaitattu wanda sun hadu da abubuwa na bada misali da kuma kewaye hiwar tsakanin mutane guda biyu wanda mai wallafa wannan littafi zai takaice ya lazumta akan kyakkyawan adabi sana'a ta adab da kuma wanda zai dogara akan asaja adab albadi hariri Allah mashi rahama yana ba mu labari game da farkon fara muqama shi a shekara ta 445 Allah mashi rahama yake cewa ya kare ta a shekara ta 504 a shekara tara ya rubuta ta yana cewa Allah mashi rahama al-Imam al-Hariri yace inna Abu Zaid al-Saruji min ahli al-Basra Abu Zaid al-Saruji yana cikin malaman mutanen Basra wa kana shaykhan ya adiban ya kasance malamin adab ne baligan fasihan mai balaga da fasaha sai ya zo garin Basra ya zo a tsaye masallacin bani haram inda muka ce can hariri ya girma fa sallama yayi sallama Abu Zaid kinnan sannan yayi tambaya masallacin yana cike da malamai masu farala masu daraja yana tambayan nan larabcin shi sai ya burge wannan mutane da fasaha da kyakkyawan zancen shi ya ba su labarin cewa Rumawa sun kame dan shi sun tahe da su sai ya hadu a wannan gurin jama'a da dama suka hadu wan shekare Imam al-Hariri yana nan wanda ya samu wannan labari wan shekare jama'a sun hadu sai Hariri yake ba su labarin abinda wannan Abu Zaid al-Saruji kin yazo ya ba da labari jiya da abinda ya gamu da shi na zamanin shi fa ya haki kullu wahidun anhu nahawa ma hakaitu sai yake ba da kowa yake ba da labarin irin abinda ya faru zuwa ga Abu Zaid al-Saruji kinnan a jiya annan ne al-Imam Abu al-Imam Hariri ya fara muqama ta al-Haramiyya muqama ta 48 ta kusan karshe wanda al-Imam yake farawa a cikin ta yake cewa ma ziltu munzu rahaltu ansi warta haltu an irsi wa garsi yace ahinnu ila iyanil basra azuwa karshe wannan muqama ita ce ta farko kuma ita zamana sababin yin muqama gabaki dai tashi guda 50 ba da labarin abin da ya faru tsakanin su da Abu Zaid al-Saruji wannan yace summa bunyat alaiha sa'irul muqamat akan ta ne aka gina sauran muqamomin wanda sun kai muqama 50 daidai sai al-Badl war-Rawi sadaukin da ake amfani da shi cikin muqama al-Imam al-Hariri ya nasaba muqama cike kamar yadda shi al-Imam al-Hariri ya nasaba ta zuwa ga Haris ibn Hammam wanda ya rawaici ba da ya ijibinci ba da labarin ta Ibn Khallikan yake cewa abinda Abu Zaid yake nihi abunda al-Imam al-Hariri yake nihi Hammam kin Haris ibn Hammam kin yana nihi shi karan kanshi dan yayi duba zuwa ga wadar annabi cewa kullukum Haris wa kullukum Hammam da hadisin mai rauni ne fal Harisi ne mai kasuwanci kawai Hammam ko mai himma babu wani mutum sai ya kasance Haris ne kuma Hammam ne da wadar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa habbul asma' ila Allah Abdullah wa Abdurrahman wa asdaquha Haris wa Hammam mafi sunaye wanda Allah ya so Abdullah da Abdurrahman mafi gaskiye suna shine Haris da Hammam mafi munus shine Harbu da Murra wannan hadisi ne tabbatacce shi yasa al-Imam Abu Zaid al-Hariri yayi amfani da shi cikin muqama shi amma wanda yake sadaukin wannan ruwaya shine Abu Zaid al-Saruji shi ya jibinci kyakkyawan magana da sihirin bayani a wajen jan hankalin mutane da janu a waɗafkin jama'a da kuma jayo hankalin mutane dan saboda su gaskata shi akan wannan ruwaya ta tana shan sabani cikin hakika Abu Zaid muqama litahi ne wanda Allah madaukin sarki duk da kullun banda rubuwar ita karanta ta biyu ko ta uku ko ta hudu ko ta kaza saboda sa nishadi abu ne wanda yana sa nishadi sabani malamai sun yi ta sabani akan Abu Zaid kinnan al-Saruji da mai Hariri yayi amfani da shi wasu suna cewa kawai ism ne khayali ba a tabbataccen abu bane ism ne dauka yake amfani da shi yake siffanta muqama shi da ita wastauhahu ya amfani da shi da mutunan nan da ya gamu da shi a garin Basara a zamanin kuma da wasu sun tahi akan cewa Abu Zaid kin nan mutun ne na hakika amma abin da yake kusa da gaskiya shine cewa Abu Zaid Saruji shakhsiya ce wanda al-Imam al-Hariri ya tsara shi dan saboda ya kera muqama shi ya kera adabkin shi kamar yadda Badi'u Zaman al-Hamzani Allah mashi rahama ya dauko Abu al-Fatah al-Iskandarani Iskandari shine jagoran muqama shi ta Abu al-Fatah al-Iskandarani muqama ce da ta kumshi muqama 500 ba an kai ta al-Imam al-Hariri muqama 50 ce to Abu Zaid wanda ita ma zan mu dauki ta daya ko ta biya cikin muqamar ta wannan dukkan su duwanda kake karanta zaka san lalle cewa Badi'u Zaman kin ne Allah mashi rahama shi ya fara ta to shi ya dauki zaka ji yana cewa haddathana Abu al-Fatah al-Iskandari haddathana Abu al-Fanna haddathana ci tawasa ba ta hadisi ba to shi al-Imam al-Hamzani yayi amfani da Abu al-Fatah al-Iskandari shi kuma ya amfani da Abu Zaid Saruji muqama shi tana farawa da haduwar Haris ibn Hammam da Abu Zaid Saruji a garin Sana'a suna cikin matasa suna samari a cikin shekarar su ta sarmantaka lokacin da ya gamu da shi yana mai hudu ba yana mai wa'azi cikin taron mutane sannan ya bi shi ya ganshi a ƙarshe ya ga cewa mayaudari ne akan wannan haduwar ne aka hada muqama ta farko sai ya kawo muqama ta san'aniya wanda Abu Zaid yana yawo cikin gari yana ta bulaguro dan ya gamu da Abu Zaid a gurare wanda suke daban-daban a cikin guri wanda yake mahada ta alƙalanci da gurin shugabanni da guri na adab sannan sai suka gamu a masallacin Basra wanda rayuwa an samu dogon tsawon zamani wa hadda jasaduhuma tulal zaman addashi da shi duka sun tsuha zamani ya sa sun zama da tsahi sai ga Abu Zaid cikin jama'a masu yawa yana nuna tubar shi yana nadama akan abin da ya gabatar da zanuban da ya aikata yayi niyya akan cewa bazai koma zuwa garin Saruja ya tabbata akan ibada da sallah amma Haris ibn Hammam sai ya tabbata akan bulaguran shi ya koma zuwa ga hutu sai ya kasance wannan shine karshen abu muqama ta 50 wannan talhisi ne akan sha'anin muqamar duka sai karshen talhisin muqama ta 50 kuma a karshen ta shine kamar yadda zamu je ke cewa wa qultu wai abinda a ta 50 karshen ta yake cewa zai nunin cewa yana ban kwana da abin nan kuma kyakkyawan karshe da kyakkyawan usulubi na al-Imam al-Hariri da cewa wannan muqama tashi ta zo karshe wa qultu sai nake ce mishi ausini ayyuhal abdu nasihi kai min wasiya kai wannan bawa mai nasiha fa qala sai yake ce mishi ij'al al-mauta nasaba aynika ka sa mutuwa ta zan busa idanka wa hadha firaqu bayni wa bainika wannan tace rabuwa tsakanina da kai yace fa wadda'atu sai nayi mishi bankwana wa abarati hawayena yatahaddarna suna zubowa min al-ma'aqi daga wannan kina gehen idona al-ma'aq wannan dan wannan magiho ido wanda in zakai harare da shi kake yi haka hawaye suna ta zubowa anan yace wa zafarati tashin lunhashi na ya tasaddana yana hawa mina taraki daga jijiyar wuya wa kanat hazi khatimatu talaki wannan ita ce karshen haduwar mu da Abu Zaid Saruji kenan wannan yake nuna mana kyakkyawan abun nan na al-Imam Abu Zaid sai kular malamai gami da muqama malamai sun kula da muqama wannan ta al-Imam al-Hariri sun kula da ita sosai sun yi ta bata sharhuhuka wanda suke masu yawa kuma ana ta amfani da lafuzzanta da kalmominta da misalanta da algazinta da masarinta nan hau da balaga wanda Haji Khalifa ya ambata cikin kashifuz zunun ya ambato sharhi wajen 35 na muqama daga cikin wanda suka yi akwai Muhammad ibn Ali ibn Abdullah al-Hilli da Muhammad ibn Muhammad al-Makki as-Salaqi al-Ma'ruf ibn Zafar da Abu al-Muzaffar Muhammad ibn Asad al-Ma'ruf ibn Hakim da Abdullah ibn Hakim al-Husayn al-Ubkari da Ahmad ibn Abdul Mumin ibn Musa al-Shariri dukkan su wannan sun yi sharhin muqama da ma sauran jama'a da dama wannan ma sharhi ne na muqamatul hariri Allah mashi rahama kuma anan gurin kamar yadda yake nuni al-Imam yayi nuni yace iltazama al-hariri rahimahullahu ta'ala an takuna kullu muqama sadisa adabiyya ya azama kanshi ya dora ma kanshi sharadin dukkan wata muqama ta shidda da abin da yayi sama da ita ta kasance tana kumshe da ilimin adab tana kumshe da adab wa kullu ula ashara dukkan kamar yanzu an ce ta shidda adab ne ta 12 ta zuwa har ta 10 in aka ƙara shidda har zuwa ƙarshe to duka wanda suka zama na haka nan to muqama ce wanda ta kumshi ta adab kuma baka bincika haka zaka gani adab na hutar hankali wanda zai nuna mana ilimin hariri wa kullu ula ashara zuhudiyya dukkan ta 10 farko ta 10 ta 20 ta 30 ta 40 dukkan su wanda sun kumshi zuhud ne kuma dukkan ta 15 ta 30 ta 40 da dukkan su su kasance wargi ne da wasa kawo a ciki dukkan haka ya lazumta kuma haka ya cika sharadin shi hatta da mustashirqun da malamai na Faransa sun tsaya akan wannan kinta yi mata sharhi da kuma tarjuma ta zuwa ga wani yare sai rasail rubuce-rubuce na al-Imam al-Hariri Hariri Allah mashi rahama banda mukama yana da littattafai masu dama wanda zamani diya tozartar da su ba a same su ba amma akwai ɗan kadan wanda an same su wanda Yaqutul Hamawi yayi nuni gare su cikin Mu'jamul Udaba ya taro risala guda biyu wadda al-Imam al-Hariri yayi su a lokacin su ɗaya su wadda aka santa bi risalatus siniyya dan kalmomin ta gabaki ɗayan su sun hada sinun babu kalmar da babu sinun a ciki a cikin mukama ta a ƙarshe an kawo ta ar-risalatus siniyya wadda al-Imam Abu Zaid al-Imam al-Hariri yayi ta zuwa ga wani sarki kuma ta kumshi ga ta nan gurin ar-risalatus siniyya mu ji farkon ta yake cewa bismi sami'ul qudus astafti wa bi is'adihi astanji siratu sayyidina al-istifilar as-sayyidun nafis sayyidur ru'asa sayfus saladin hursat nafsuhu wastanarat samsuhu wattasaka unsuhu wa basika garsuhu istimalatul jalisi wa muhamasatul anisi wa musamadatul kasiru was-salibi azuwa karshe haka yayi ta risala ce babu lafazin da babu sinun a ciki shi yasa aka santa da ar-risalatus siniyya sai kuma bayan ta ya kawo da ar-risalatus siniyya wadda ita ma ga ta nan gurin sun gama ta bayan bismillah yake cewa bi irshadul munshi wa unshi ushaga fi bi shaykh shamsu shu'ara'i rishu ma'ashahu ta kuma sinun ne har zuwa karshe wa fashari yashuhu wa ashraka shahabahu wa shaushaba shi'abahu yushakilu shagabal munshi bin nashwa wal murtashi bishawa wa sharinu bi sharqi shababi wal adshani ila shiyami sharabi wa shukri li tajashumihi wa mashaqqatihi wa shawahidi shafaqatihi yushakilu shukrun nashid lil munshidi wal mustarshid lil murshidi wal mustashir lil mubashshir hazuwa karshe haka ya kawo ta hadda abiyat a ciki dukkan su babu lafazi babu kalmar da babu shinun a ciki shi yasa akai sanin ta da risalatu shiniyya kuma dukkan su wannan yan uwa gaban malamai ake sa su a karanci larabcin su da kuma abinda ake nihi a cikin wannan abubuwa to wannan tana daga ciki bayan muqama al-Imam al-Hariri yana da wannan risala guda bi as-siniyya da shiniyya dan ya lazumci wannan wanda risalatus siniyya ya rubuta ta ne zuwa ga wani daga cikin abokan shi yana zargin shi akan wani abu wani sarki ne a cikin bayan wannan sai durratul gawwas fi awhamil khawwas wanda ita ma akwai ta tana nan ana karanta ta wanda ya bayyana kurakure na marubuta adabu a cikin adabu sai kuma mulhatul a'rab fi sana'atil i'rab wanda mulha sananna ce ana karanta ta a karatun zaure mun karance ta wajen malamai Urjuza ce wanda ya hada ta da shi'r wanda al-Imam Allah mashi rahama musan cewa Allah ya bashi ilimi mulhatul arab Allah zikan shi yayi ta misalan in zai kawo ba misali bane kawo irin na qama zaid misali ne zai kawo misalin da ya kumshi wa'azi ya lazumta maka kan shi cewa misalin da zai kawo a cikin mulha din misalin da zai kawo misali ne daidai da mawdu'in nahwu da yake karantar da kai kuma kai tsaye wa'azi ne a cikin shi wanda in ba wanda ya karance ta ba ko ya ji abin da take ba zai fahimci me ake nihi da ita ba sai diyan al-Imam al-Hariri Allah mashi rahama Imam al-Hariri ya rasu ya bar yara guda biyu wanda Zahabi ya ambace su sune Najmuddin Abdullah da Diyaul Islam Ubaidullah wanda Qadi Basra ne ya amshi alƙalancin Basra dan Hariri ne wafatuhu sai rasu washi zalla al-hariri fil basra mawdu'u taqdir ahli al-ilm hariri ya zamana a cikin garin basra ya samu girmamawa ta malamai masu ilimi a wannan lokaci ta yadda muqama shi sunan ta ya daukaka darajarta ta daukaka tun a lokacin shi har zuwa rasuwar shi a shekara wata Rajab yana kwana 5 shekara ta 516 hijriya 10 da watan September shekara ta 222 Allah ya karbi rayuwar Imam al-Hariri Allah mashi rahama Allah shi kanshi kuma yan uwa wannan dukkan su abinda zai tabbatar mana akan cewa sai kuma wanda ya riga shi shine badi'u zamanul hamzani abinda yake nuna mana dukkan su wannan da wannan littattafan duka da nake zana na adab da na fiqh su wannan fiqh wa karaman harka ce su ilimin hadisi karatun rago ne ko rago ya iya fahimta amma su irin wa'annan su ne wanda suke tabbatar da mutum a cikin ilimi kuma su bashi rasidul lughawi jari na lugha eh wanda zasu eh
70
ah eh shekarun shi ba shekarun shi 70 suka kama kenan ko to su zasu tabbatar ma mutun da jari da yare na larabci kuma wallahi tallahi wannan di dukkan su nayi tun ina yaro banda hankali a lokacin ma duka abubun da ake faɗa ni bi nake hakika ne haka nan dukkan wasu abubuwa da za a kawo na misalai ko na cikin fiqhu ko na sauran su dukkan su bazan fahimce wa me ake nihi in ba lokacin da wayoyi zo mana ba bazan fahimci me ake nihi ba kuma na tabbatar da cewa kamar yadda malamai mai risala yake cewa karantar da yaro irimi wanda yake yana karami kan na kashi fil hajar kamar zane ne a saman dutse malami nabi shine badi'u zamanul hamzani shine abul fadl ahmad ibn al husayn ibn yahya ibn sa'id al ma'ruf bi badi'u zamanul hamzani an ahe shekara ta 358 ya rasu a shekara ta 398 hijriya marubuci ne kuma na adab ne wanda ya huto a usra ta larabawa wanda suke da kima da wannan ilimi wanda ana nuhata zuwa gare su a garin hamdan anan aka ahe badi'u zaman ake nasabta shi zuwa gare ta Hamdan imma a ce Hamdan ko Hamzan ko Hamzani ko Hamdani duka ɗaya ne ya kasance Allah mushi rahama yana alfahari da wannan asali nashi a cikin wata risala shi Isfiraniya yake cewa inni abdu shekhi wasmi Ahmad wa Hamdan al-Maulid wa Taglibul Maurid wa Mudar Muttahid azuwa karshen abin da ya faɗa ya tabbata badi'u zamani da asalin shi na larabci da gurin shi na farisawa a cikin ya lazumci ya samu sakafa ta larabci da ta farisa kuma ya samu ya kwankwadi ilimi na arabi ya kasance malamin lugha ne malamin adab ne da waƙe-waƙe har zuwa raso shi ta shekara ta 395 al-Imam al-Hariri ya cira badi'u zaman afwan ya cira ta zuwa ga garin Hamzan Asbahan yadda ya zuwa ga wannan kin zama da Asahibu Ibn Abbad wani sha'iri ne sannan ya fuskanta zuwa ga garin Jarjan ya zamana anan ya gamu da Abi Sa'id Muhammad Ibn Mansur ya gamu da usra da dama wanda ake sanin su da Ismailiyya har zuwa Allah mushi rahama ya bar Jarjan ya tafi zuwa ga Naisabur wannan kuma a shekara ta 382 sai yayi kwadayin ya gamu da babban malamin nan na lugha babba wanda yake malamin adab wanda shine Abubakar al-Khawarizmi eh wanda garin sa daya da al-Imam Zamakshari mai tafsirin Kashaf sai Khawarizmi ya amsa kiran badi'u zaman al-Hamzani suka gamu amma basu jima ba tare da shi aka samu matsala tsakanin su wanda wannan har ta samu adawa kunduwar adawa ta haɗu tsakanin su suka yi ta munazara da zubda ilimi na adab tsakanin su da huto na huto ta ilimi a wannan lokacin su wancan a lokacin sai dan suka huto muqabala su da munazara su take sa suke amayo ilimi wanda wannan har zai amfani al'umma idan suka ba munazara bace irin ta mu ta zagi wanda in kana da awarcewa wani ba daidai yake ba kai ke kan kuskure kai ka zage shi shi ya zage ka a irin nasa Imam Shafi'i da su magabata wannan Isra nasa Ibn Hajar da su wannan al-Imam al-Aili zama ake wanda wannan munazarar ta su kadai sai a rubuta ta a matsayin littafi ne kuma ilimi ne har zuwa kiyama zakanun su to Imam al-Hari badi'u zaman al-Hamzani da shi da wannan malamin suna da munazara su wadda rubutatta ce kamar yadda aini da al-Imam wannan Ibn Hajar suna da munazara su ta ilimin hadisi wadda rubutatta ce wanda kowa anan yake amayo abinda a wajen bada karatu ba zai bada shi ba dan saboda alasabilin misal nan muna bada karatu wasu abubuwa da dama kawai matani muke dauka wajen ilimin hadisi ya kasa akan abinda ya shahi sanadi da abinda ya shahi matani da na san cewa abin da ya shahi sanadi buku da asas akan shi ba zan fahimce wani muka ba gaba sai kuma muke tsallake shi muke zuwa matani to amma ya sha bambam idan a ce zan mu gamu da wani wanda ya san abin zan mu tattauna da shi abin da zai huto daga baki na shi ma huto daga bakin shi ba ɗaya bane da irin nana to wannan sai ya zamana aka rubuta wannan abin ya gamu da sa'an shi ne to sai ya zamana abin ya kayatar kuma an samu ilimi mai albarka yace badi'u zaman bai jima ba a garin Naisabur sai ya barta ya tafi ga zuwa garin Sajattan garin su Abu Dauda sai shugabanta sarkin garin ya karrama shi shine Ahmad irin karramawa ta ƙarshe yana da shine jagoran malaman adab da shi'ir zuwa ƙarshen dai abin da ya faɗa ya rasu a 11 da watan Jumada al-Akhira shekara ta 398 al-Imam al-Badi'u zaman ya rasu wa akhadatu sakta fa dufina sari'an cuta ce ta kama shi ta gaugawa aka binne shi da gaugawa anan aka ji kara yi a cikin kabarin shi sai aka tono sai aka samu ashe a macen yake hakika kasa har tarihi kabarin shi ma'ana ana tunanin cewa ko da ran shi ne aka binne shi ana budewa kuma Allah mishi rahama ya rasu sai abubuwan da ya bari na ilimi al-imam ya bar safaha guda wadda ake kiranta da muqamat badi'u zaman al-hamzani majmu'a ce ta rasail wanda ya hada su a cikin diwani na shi'r wanda ya hada su a guri guda yana daga cikin mafi girman abin da ya bari wanda ya shahara ya hada zamani ta hada gurare da dama wa kanat wa ma zalat manaratun yuhtada biha ila barid ta'alif bata gushe ba ita ake kallo ita ce dan ba a wajen rubutu cikin sha'anin muqama sai ta cika da kisas darifa da fukaha bari'a wadda za ta kara ma daliban ilimi durarus samina fi midan sihirul usulub wanda za su kara ma mutun gwalagwale masu tsada na ilimi cikin maidan na amfani da kalma mai dadi da usulubi mai kyau shi yasa zaka ga wani a yanzu ala sabilil misal zai rubuta risala ta doktora ko zai rubuta idan zaka karanta bayanan shi da maganganun shi zaka ga sihirul bayan a ciki maganganu zaka san ana mishi wahayin sa da dadin magana me yasa dan ya lazumta da irin wannan magabata duk wanda zai amfani kai duk wanda ya kasance ya karanci wannan littattafan ko larabci zai zaka yi kyakkyawan larabci lahiyayye wanda baya da wannan a ciki kurakurai a ciki dan amfani da zai yi da kalmomin wanda suke amfani ne da kalmomi wanda sun san larabcin cike da bai sun san komai shi muqama shi malamai lokacin muna karanta muqama kullum malamin mu ce yake mu baqama ta badi'u zaman al-hamzani muqama ce wajen 500 to ya tabbatar da cewa muqama ce 500 ba wani yan kai 400 ba wani abu ne amma abin da aka kiyaye a muqama badi'u zaman ita ma ana karanta ta ba wai wannan ba kadai da ta shahara ake karantawa ta badi'u zaman in ma zan mu karanta wata daya ko biyu tunda shi tashi bata da tsawo irin ta al-imam al-hariri to tashi muqama ce wajen 500 ya hada kuma dukkan su cike da irin wannan gwalagwale na lugha da rasid na lugha wanda zasu taimaka ma mutum a takaice wannan shine mun kawo tarjumar badi'u zaman duk da ba littafin shi bane muke karanta amma dan saboda muqaddiman muqama zan mu ganshi kenan sai zaman mun san ko wane ne kuma shi ya fara rubuta muqama sannan al-imam al-hariri yayi kuma ya yabe shi yayi nuni akan cewa duk da cewa in garman doki wannan abun ga gurgun jaki bai isa bai kamo wannan ingarman doki a wajen tserere yana nihin badi'u zaman al-hamzani yana a takaice zuwa juma'a insha Allah ta'ala zan mu karanta muqaddima ta wannan littafi kuma ba wani mai yawa zan mu dauka ba bai wuce mun ba ta minti 10 ko makamancin haka bai wuce mu dau safaha daya ba kuma zan mu iya kokarin bayani yadda kowa zai fahimta a ƙarshe kuma muka tara wani abin da muka dauka muka ga mun yi wani adadi wanda ya kamata ko zuwa ƙarshen vacancy in ƙarshen hutu sai mu tsaya kamar da muku bayani mu jarraba in muka jarraba na gani abin yana tahiya lahiya lau yana da amfani yana da fa'ida ana rikewa zuwa gaba kuma sai mu san tsarin da muka mata amma in kuma muka ga ba aka san haka wanda ma haka ake fata ba sai kuma da san usulubin da za a yi shine sauran littattafan da ke kasa da ita na lugha na adab wanda ake amfani da su a makarantu na zauri سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك